nuna mini soyayya na muke yarda.
Allah saka ma da alkhairi soda soyayya
na adaban banti
soda soyayya
ko ikallare yanti
soda soyayya
yan suna zuci
soda soyayya
me kike min
soda soyayya.
Waɗansu sun ce ruwan zuma ne ruwan goba ne ruwan madanci ne, wasu sun ce mugun nufi ne mugun shiri ne ya zanyi inda ne, wasu sun ce siya ake yi kyauta ake yi wanne ni zan gane.
Kuta bala'in su kuta fahimtar su ni zato na suna ada bambance inda kauna akwai dubin yanci so da so wanda babu tantance mai nazar.
Ciki faran ne suna da huda sanyi ake da nadi a randa, bambanta soyayya na da tsada komai dadewa idan da soyayya a kalmar cikin tabe ne.
Soda soyayya
suna da bambanci
soda soyayya
eh
soda soyayya
kauna da yarda kauna da yarda wanne kike yi wanne kike so wanne kike bani. Ya zanyi in san kina tunani a randa bani ya zanyi in gani.
So
idan akwai so akwai amana shigo a raina ki gansu na zuri.
Har idan da soyayya za a dinga alkunya mai zamani da mai laya na hane su gogayya gaskiya na tsunkaya ni da kai da yarda ne.
Tunda zuciyar ki ta gane